بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu aka muna daren alhamis ne daren 28 ga watan zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai wanda daidai da 7 ga watan 7 shekara ta 2021 wannan kuma in Allah da shine kasat na 419 daidai cikin karantuka da ake gabatarwa cikin wannan littafi na mai albarka littafin Imam Muslim Ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kada zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah madaukakin sarki alta karatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam dan fara da su duniya da kiyama ana jima da sauraron mu ne ga cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiya wadda ke number 4 madarka cirar gaskiya ne a Zaria Kaduna state Nigeria darul hadith salafiya makaranta ce da albani gina a wannan garin Zaria kadai dan cima manufofin sa na da'awa da yake muna fatan Allah ya rufi ya sa albarka a kafin nan akwai tambayoyi wancan mako mun ce sai za a karanta su insha Allah ta'ala mai tambaya na farko cewa mallam mutum ne ke fama da lalura ta iskokai ko dai ne ya je neman magani ta hanyar bori ko boka ko da kuwa akwai kusanci na dangantaka a tsakanin shi da bokan wannan tambaya a fiye take cewa baya halassa neman magani a wajen boka ko dan bori hasali ma abinda manzon Allah yake cewa duk wanda yaje neman magani wajen boka ko dan bori ko dan tsubbu an fahimta ko annabi ce ya kafarce wa abinda aka sauko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da aka zuwa wajen boka ko da ubanka ne kuwa ina fatan fahimta ko da ubanka da haife ka ne ko uwarka da ta haife ka ba lissa ka ne magani a wajen shi ina fatan fahimta sannan abinda muke ba da shawara ga dukkan wanda Allah ya jarabta da musifu iri-iri wani an jarabci shi da musifar iskokai misali yana fama da bugun aljanu ko menene wani kuma abinda Allah ya jarabce shi kenan ba to mutane abinda ake Allah ne ya jaraba ku da maga imanin ku irin wani abun Allah ne su ne dai ga imanin ka mai imanin zaka hakura ka bi shari'a ka wa abinda yace ko zaka kauce faman sabara fala khurida duwan da ya hakuri dangane sai samu yardan ubangiji wanda ya kasa dangana kuma yace zai je ne ma ta hanyar da bata dace ba to kuma zai hada fushin Allah madaukakin sarki dan haka duk wanda tsinci kan cikin wannan matsala magana farko shine san cewa jarabawa ce yadda mai kuturta take jarabawa a cikin shi mai hawan jini wanda ke kwance azubuce na fama da malaria wanda yake gaza duka wannan jarabawan to kai ma mai kiyon aljanu ko isko kai wannan shi ma jarabawa ce a kanka abin da ke kanka shine dangana ga Allah madaukakin sarki da bin matakan da shari'a ta halasta maka kuma mutum ya san cewa bibiyen waɗannan mutane baya kawo waraka ko da ya kawo an samu warakar to ka sani temporary ce za su bibiye ka da kuma wata matsalolin a ce sai ka zo kana kaza a ce kuma akwai wani bakin aljina binka an ga ba tauraron ka ya kusa faduwa duka za a ringa makala maka ba ka zauna lafiya ba duk wanda ya so wannan abin sai Allah ya fidda shi kawai da haka abin yake cewa kada a fara in an fara kuma a tuba
asarar addini ce zuwa wajen boka ko dan bori wajen neman magani wanda yaje ya barar da addinin sa annabi ya ce ko zuwa kai kai tambaya kawai baka yarda abin suka fada ba sai kai kwana 40 kana sallah Allah bai ansa ba kwana 40 kaje ka tambaye dan tsubu ko boka ko dan bori sai ka kwana 40 kana sallah Allah bai ma ta anshe ta ba ba a waye ka ba tukuna ina fatan fahimta don haka mu dauka jarabawa ce akwai matakai da yawa da shirya ta kawo wanda zaka samu kuma ka samu sauki wannan abuwa din akwai ga masu islamic chemist nan wanda suka iya ba yan cuwacuwa ba saboda yan cuwacuwa sun yi wa harkar islamic chemist yanzu da wanda suka iya da wanda ba su iya ba da mutanen kirki da mutanen banza alhalin ita harka ce ta addini tana da alaka da aqida ina fatan fahimta kamata a samu mutanen kirki masu cikakken addini masu cikakken ilimi na shari'a su wannan dan haka in abu ya faru kai sai ka laluba wa'anne ne mutanen kirki masu aqida ta gari waɗanda kuma sun iya ba haye suke sun ga ana samun kuɗi ba sai je sai a tatai suna baka shawari suna baka magunguna cikin rahama Allah in Allah kalli zuciyarka sai ga Allah yayi maka wani abu tunda daiwa sun samu kan cikin wannan matsala kuma Allah yayi masa kaman ba a taba yi ba ina fatan fahimta to kai man Allah ga zuciyarka yafe maka yayi maka kuma karka ce daga an fara yau za a gama yau ba shan ba wai kulurkun bane ko abin nan ta yi ka fara harkar ruqiya kana ne waguna a shekara ma baka warke ba me ya shekara ne ka warke ba ina fatan fahimta me yasa mutun na fama da ciwo kai ke shekara kaza yana zuwa asibiti me yasa ba zai ci ya fasa ba kaga wani shekara biyu uku hudu biyar yana zuwa asibiti amma bai daina ba haka harka wani abun a hannun Allah yake ba mai magani ke da abun a hannun shi ba ina fatan fahimta dan mutane suna da kawazuci da mutun ya ji ya fara magani islamic kwana biyu sai ce to shi yanzu bai magana abun nan ba aka ci gaba da yi ta kwana in dai hanyar shari'a ta ce ne to zaka samu nasara cikin wannan abun insha Allah ta'ala Allah ya samu dace sai aje a samu malamai su kai maka azkaru ake na as-sabah da al-masa da abun da ya kamata mutum ya kula da su tambaya ta bima lace malam wacce addu'a ake wa mara lafiya wacce addu'a ake wa mara lafiya abun da yake tambaya addu'a da yake ina ji yana magana kaman an je dubiya kenan ko in an je dubiya abinda aka samu manzon Allah kai kan ce la ba'sa tahura annabi kan fada ka cewa ba laifi insha Allah muna fatan wannan ciwo zama ka kankara ya zama wankiya ga laifin kankara da zinubanka sannan annabi kan kanta wannan so bakwai ga mara lafiya Allahumma rabban nasi azim bashi ba as'alallahu alazima rabbal arshil azimi an yashfiyaka as'alallahu alazima rabbal arshil azimi an yashfiyaki in mace ce kenan yana karantawa so bakwai shikenan abin da ake sannan bai hala ka kara da yadda kuke cewa Allah sauke Allah ba lafiya Allah sa kafara ne da wasu abawan duk abin da ya saukaka na addu'a na neman Allah dauke ciwon babu laifi in mutun yayi insha Allah ta'ala amma wa'annan guda biyu an samu su hadisin zo da su ingantattu na su bi albayda inganta su a cikin littafin sa sabban ibn majah da sharh tirmizi ina fatan fa suna cikin sunan muslima insha Allah ta'ala an mun tsona bun ku Allah samu dace sannan ita kanta dubiya din bil munasaba tana da falala bai kamata musulmi suna saka ci gare ta ba annabi ce duk wanda je gaida mara lafiya zai tafi ne a cikin wato dausayi da lambu na aljanna wanda ke tafiya gaida mara lafiya in ya zauna kuma mala'iku za su lebe shi inda safa ne Allah zai hada shi da mala'iku 70,000 suna roƙa mai gafara har sai rana ta fadi ka je da safa gaida mara lafiya kawai dan ka je ga dan uwanka za a hada ka da mala'iku 70,000 suna roƙa maka gafara in dai baka je gaishe shi bayan rana ta fadi to za a hada ka da irin waɗannan mala'iku suna roƙa maka gafara suna maka fata alkhairi har sai gari ya waye kuma akwai hadari dan uwanka rashin lafiya baka je ba dan ranar kiyama Allah zai tashi ka ce ya raka ni rashin lafiya baka zo ka duba ni ba sai dan da ce ya Allah za ka kai ne ubangijinmu kuma ka ce ka rashin lafiya ce bawa na wani ya ciwo kuma ya kwanta baka je ka duba shi ba ka sani bane ce na sani shi to idan ka je ka da ka same ni a wajen da ka dubiya da muke yi abu ne mai kyau jama'a mu ringa kula da shi sosai akwai lada akwai kuma tuhuma ga wanda yake kin yi da gangan Allah ya kyauta wannan ce shin ko ya halatta mutun ya roki Allah wata bukata yace in bukatar shi ta biya zai yi wata ibada ta azumi ya halarsa shine ake cewa banka bakance kenan annadar ka roki Allah wata bukata cewa in ta biya mutaka bukata ta halarsa cewa in ka samu bukata zaka yi ibada iri kaza zaka yi azumi zaka yi kaza ka zaba bule shi haka insha Allah ta'ala sai sai a shari'a bata kwadaitar da yawan haka din ba saboda Allah ya ce hakan bai canza komai kuma ci abun ku amma ka zama haka in kai to babu laifi kai din amma kuma ka san dole in kai Allah ya biya bukata kuma to dole kai wannan abin da kace zaka yi mallai ina ma'anar sunan afunan da kuma hanifa kuma ana iya sanya sunan da su kaji kuma sunan afnan da sunan hanifa afnan da yazo qur'ani ko Allah ya zawata afnan yana Allah na ba mu misalin aljanna sai suna da mene afnan rassa an bani ko jami na fanan shine rassa haka shine afnan to haka malumi sun ce ba mu laifi a iya sa ba mu laifi tunda ba wani mummuna baci sai dai ma kalmomi masu dadi a jiki ba mu laifi za a sa yarin afnan ina fatan fahimta saboda suna ne yazo a qur'an lafzi ne yazo a qur'ani kuma babu nan mahzur a cikin sa in an sa afnan abu ne mai kyau kun fahimta maiwa ma bi sunan yabita kuma ta zama tana da yawan zira'a tana da alkhairai tana da abun nan abuwa na arziki da sauransu kamar da rassa yake da shi maiwa fa ta samu haka dan an ce lokacin zuna ka zama linzari ina fatan fahimta hanifa kuma ko hanif shine asalin daga hanif shine wanda ke miƙe akan addini tangararren tsaye da kan an sa mutum hanif babu laifi in an sa mace yarinya hanifa babu laifi ga Abu Hanifa muna da shi ina fata mun ci wani abu Allah samu dace za a iya sa sunan kuma babu laifi suna ne masu kyau mallan Allah rashin yin karatu daidai a sallah amma da mantuwa ko yana sanya ayi ba'adi ko kabali rashin karatu daidai a sallah idan ya zama a Fatiha ne ina fatan fahimta sai da mutum ya kuskure wata aya bai karanta ta dai ba da lahani laharin da yake bata ma'ana ina fatan fahimta to irin wannan kuskuren ba maganar kallo ko ba albaci maganar ma fata bate bane in kuma an kullar ka abate ba gaba daya ina fatan fahimta misali ce iyyaki na abudu wa iyyaki nasta'in yanzu wannan ai ka ga kuskure ne ko kuma ai ya riga rikita ma'anar gaba daya to wannan raka'a gaba daya ta mutu fa ina fatan kwance wannan abu so da sauran da irin wannan in dai canjin ma'ana zai kawo canjin ma'ana ta Qur'ani to ita raka'ar in har an wuce an kulla ba tai ba amma abinda suka ce idan har ba a wuce an kulla ba shine ya ce iyyaki na abudu ko na abidu ina fatan fahimta wa iyyaki nasta'in misali kenan ko to wannan zai iya taitina ba dai ne karanta ba take sai gyara yace iyyaka na abudu iyyaka nasta'in to anan wasu malaman sun ce zai kabli an fahimci abun ko wasu kuma suna cewa babu kalwa ba da tunda riga ya idraki ya gyara wannan abun wannan kuma ita ce rajiha insha Allah ta'ala in har ya gyara a kuskuren da ya karatu na Fatiha to wannan babu kalwa ba a ji wannan rajiha magana kenan amma in bai gyara ba sai ne ya kulla raka'a sai da ya kulla raka'a sai gane kuskure abin sai zo gyara musu wannan raka'a din to automatically zai ba a ji kenan ina fatan fahimta Allah samu dace amma kuskure a sura sauran su bai jawo ba a ji ko kabli tambaya ta karshe malam to ko sallar nafila da ta dare za a iya yin karatunta a bayyane ko kuwa a boye za a yi shiryen manzon Allah shine a dare a fili ake karatu din amma malamai sun ce mutum a boye babu laifi karatun sallar nafila ta dare a boye ko a fili shirya ta manzon Allah da salafus salih ana yin karatun ne a fili ina fata kun fahimta hadisi na annabi sai ya ke waya mun koran mun karanta ya ke waya sai yaje gidan Abubakar yaje na karatu kasa kasa yaje gidan Abubakar yaje mai ne Umar yaje na karatu sosai ya biya gidan Abu Musa yaje na karatu mai dadi ko ya wuce wata mata tana ta qira'a na da labarin ana labarin taka kuma aka ce in ka shigo garin Madina zaka ji gunji kaman gunjin tafiyar zuma saboda karatun Qur'ani da ake cikin dare so wannan shirye manzon Allah shirye salafus salih a karatun sallar dare a fili ake wannan kuma yana ga cin sunnal muhajjura ba eh sai ka wuce gida 100 yanzu a garin baka ji da ake sallah da dare ba ina fatan fahimta shiru zaka ji ko ina mallam har ma zaka ji na wazi daga ci 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 wato an sa game ana kallo ko ana kallon shi ki kade zaka ji amma salaf a unguwa din na salaf to kana jin gunji na qur'ani a cikin dare Allah ya samu dace to ba manta ba muna cikin babu sibabi dhikri ba'da salati wa bayani sifatihi babun da ke bani musabbancin yin dhikri bayan sallah da kuma bayanin siffofin sa amma kun da gabata mun karatu ne hadisin da sahabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ga manzon Allah cewa zahaba ahlud dusuri bil ujuri wa darajatil ula wa ni'mul makin ko hadisin Abu Huraira Allah kara masa yarda an fahimci wannan abun ko bayan mun gama karantun hadisin da sharhin lafzan sa muna karatu cikin fa'idojin hadisin ne lokaci ya kure mana dan haka zamu tashi a nan wajen mun kan ta hadisi ba fa'ida ta 1 da ta 2 zamu tashi fa'ida ta 3 inda ya ce wa min hada cikin fa'idojin wannan hadisin makaranta استحباب المسابقة إلى الأعمال المحصلة للدرجات العالية وننا كان تدمو مستحبتين غغاوا da musabaka da rigirige zuwa ga ayyuka da suke haifawa da mutun darajoji madaukaka limubadaratul aghniya ila al-amal bima balagakum saboda saurin da wadannan mawadata suka yi saboda abin da isa gare su cewa annabi ya faɗi wannan falala aiki din walam yunkir alaihimun nabiy sallallahu alaihi wasallama manzon Allah alaihi sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai masa inkari ba jama'a na fata an fahimci wannan abin wato wannan yana da cewa musabaka rigirgi akan aiki na da kyau musamman ayyukan da za su baka daraja wajen Allah madaukakin sarki wannan abu ne mai kyau ina fatan fahimta amma Allah ya bada umarni haka fi zalika falyatanafasil mutanafisuna wato masu manafasa rigirgi idan ake so a banna ina fatan fahimci wannan abu in ka ji wani aikin alkhairi wannan yi to abin da ya kamata shine kai burin kai ma kai wannan kuma kai struggle ka kana wannan aiki din Allah samu dace mallan ce wa min hada daga cikin fa'idojin bayanu annal amalal yasira fi surati qad yudriku bihi sahibuhu fadl al-amal ash-shaq alladhi yalhaquhu min ba'dihi fil fadli mimman la ya'mal bihi yace akwai bayanu annal amal al-yasira fi sura akwai bayani kan cewa aiki da yake dan kadan a surance a fili kun fahimta sai yace qad yudriku bihi sahibuhu fadl al-amal ash-shaq me wannan aikin zai iya riskar falalar aiki mai wahala tsiya alladhi yalhaquhu min ba'di wanda zai riske shi bayan wannan din fil fadli aw dan falala mimman la ya'malu bi daga wanda bai aiki da wannan ba abin da yake nufi da wannan magana zai yi a cikin shari'a kaga wannan aiki sai ka kare na shi dan kankani wanda idan mutum yayin wannan aikin dan kankani a surance ko to zai iya samun falalar wasu aiki masu wahala tsiya ta yana zamu gano haka shine ku duba aka ce sun je sun kai karar manzon Allah wannan mutanen sun fi mu muna sallah muna kaza amma suna zuwa aikin haji suna zuwa jihadi suna ci da kuɗi suna kaza suna kaza suna inta bayi sai annabi ya ce da su mene to bar nuna muku abin da za ku kai ga wannan matsayin wa'ancin lissafin da kuka yi kun fanci abin ko to in kallo da wannan aikin na subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar 33 in ka kwatanta shi da zuwa aikin haji in ka kwatanta shi da zuwa jihadi in ka kwatanta shi da yantar da bawa zaka wanne ne yake da yafi wahala a ciki wancan aikin sun fi wahala zuwa jihadi zuwa kaza zuwa kaza to shine yace akan samu aikin shi a soce dan kankani ne amma yana da falala wadda zai kai ga aikin da ke mai tsananin wahala ma ina fatan fahimta da haka daga nan nake ƙara fadakar da mu cewa babu shakka kamar da muka kanta a sahih al-bukhari cikin kitabul jihad farko cewa ayyukan falala falala Allah nake ba da ita ina ba ta fanda ba a kiyasinta da wani abu kace yanzu nan a ce tsakani da Allah daga wace yasuwa a ce ya samu ladan jihadi ya samu ta bawa in dai ta tabbata daga wanzan Allah to ba a kiyasi sannan kuma falala ku sani al'amri tauqifi wani bai iya cewa kai aiki kaza kaza zaka samu lada kaza kana da falala kaza wannan kaida ce kuma ta koyi na farko ba a mene ba kiyasin falala da wani abu na biyu al'amarin ta tauqifi ne wani bai iya cewa aiki kaza za a samu lada kaza sai in manzon Allah ba da garanti akan wannan aikin jama'a jona fata kun fahimci wannan abu da wannan nake jawo kunne da nasiha ga mutane wasu ga malamai misali addu'ar da ake wajen shiga masallaci a fita shiga kasuwa akwai malaman da suka raunata ta saboda mene yawan falaloli ko ta speaker take yi mu babo kuna ji akota abin da addu'a da ke ga kasuwa an ce za a ba mutum lada miliyan 1 za ka kama zinubi miliyan 1 kaza da kaza wasu suka falala ta yawa haka salatu tasbihi wasu suka ga wannan falala ta yawa da kaza da kaza wasu sai zama dalilin raunata waɗannan hadisi din falala ta Allah ce dan Allah tabbatar ba mai ika rushe ta hadisai ne waɗannan tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na falalar shiga kasuwa da falalar salatu tasbihi wata ran zai bayani dalla dalla insha Allah ta'ala malaci wa minha daga cikin fa'idojin da za a samu bayanu annal amal qasir qad yasawil muta'addi bayani akan cewa ibada da take ta takaita akan mutum to ta iwa ta daidai daga ibadar da take tana wuce mutum da kai ga wajen shi malamai sun kasa ibada kala biyu akwai ibadar da kai kadai ta shafa kaman mene kaman sallah ba ta da alaka da wani kaman karatun qur'ani ka kai ta tilawa ba ta da alaka da wani ina fatan fahimta to akwai ibada ko muta'addiya kaman me kenan yan tabawa ko kaman sadaka to sai suka yi musu malamai akan cewa to wanne ne fi irin ibada muta'addiya ko ko lazima wanda kai ta shafa kawai da yawa malamai sun tafi cewa ibada muta'addiya ita ce tafi ina fatan bai da mene ibada wanda ke lazima akan akanka to shi malam Ali Adam ana ke cewa a abun ba kai ke akwai tafsiri yace bayanu annal amal qasir qad yasawil muta'addi akwai bayar akan cewa aikin da yake dan ya takaita akan mutum ne ta iya yiwuwa mene ya kai daidai ga yin ibada muta'addiya tun dan kukuru a cikin hadisin sun ce wai tasaddaquna bi fuduli a'malihi amma annabi kuma yace si su ma za su samu wannan falala din wa sadaqatu min al-ibadat al-muta'addiya malace khilafan liman qala sabanin mutumin da yace al-muta'addi afdal mutlaqan cewa ibada wadda ta ketare zuwa ga wadda ta falala kai tsaye nabba ala zalika sheikh izzuddin bin abdussalam malace ni ma ba karatu na bane babban malami izzuddin bin abdussalam shi ya fadakar da wannan magana din wa min hadaka cin fa'idojin wannan hadisi din dai ma qala ibn battal shine abin da ibn battal ya fada fi hadhihi alhadith alhaddu ala dhikri fi adbari salawat cewa a cikin wannan hadisin akwai fadaka kwadaitar da yin zikirori bayan salloli wa anna zalika yuwazi infaqal mali fi da'atillah kuma hakan yana daidai da ce da dukiya wajen da'a ga Allah li qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tudrikuna man sabaqakum za ku riske wanda suka rigaye ku wasu ilal auza'i rahimahullahu ta'ala an tambaye malam auza'i Allah ya rahama ke cewa hal dhikru ba'da salati afdalu am tilawatul qur'an shin yin zikiri bayan an sallama sallah shi yafi koko mutum yazo da karatun qur'ani fa qala si auza'i ce laysa shay'un ya'dilu qur'an to in ka kalli abun ba wani abu daidai da alqur'ani walakin kana hadiyun nabi koko walakin kana hadiyus salaf adh-dhikr sai dai shiriyar salaf shine ba karatun qur'ani a waje ake a wajen ba ana yin zikiri ne alhamdulillah ya hadikum Allah ya salha balakum da Allah wan sha ali sawu ramadan ina fatan fahimta kun fahimci abinda auza'i yake fada nan wajen shine cewa akwai kwadaitar da mutane kada kwadaitawa akan zikiri bayan salloli kuma zikirin yana daidai da ce da dukiya wajen taimakon Allah. Sai aka tambayi Imam Al-Auza'i, idan na gama sallah in zauna in zikiri shi yafi koko in karatun Al-Qur'ani? Misali an ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, kawsin dora bismillahir rahmanir rahim, yasin wal qur'anil hakim, innaka laminal mursalin, ci gaban ta tilawa bina. Ko kuma zauna astaghfirullah astaghfirullah, allahumma anta salamu minka salamu tabarakta ya jalal wal ikram, kaza zuwa allahumma inni ala dhikrika zuwa kashin su, wanne ne yake? A zahiri kaga mutum me zai ce tsakani da Allah, ce ka wani akwai san qur'ani, yana ma gama sallah qur'ani yake ja. Ina fatan kwanciya mu. To amma Imam Al-Auza'i Imam min a'immatul huda, ina fatan bane ce a'a, eh gaskiya ka ko durma mu, saboda in ba ka sai azur maka ce baka san qur'ani ko haka ba, sai ce ba wani abu da yake da alqur'ani. Wannan aqida ce a wajen musulmi, babu wani abu da yake mene daidai da alqur'ani ballantana yafi shi. Da Allah kaddara tana zan yi wani katin na zo muku da lissafi, shi ne kaga ɗan ɗariƙa da yake sun sha bida sun koshi cewa suka wai salatul fatin suna daidai mene alqur'ani. Amma kun ga Imam Al-Auza'i ce a babu wani abu da yake mene daidai alqur'ani, sai ya ce amma salaf abin da suke mene zikiri suke a baya an gama sallah. Ishara akan me kenan? Ashe zikirin ba da yake da alqur'ani ba. Ina fatan fahimta. Domin kula shi qur'ani zikiri plus ne, ba duk zikiri yake zama qur'ani ba, amma duk karatun qur'ani zikiri ne, kuma karatun qur'ani da ka baka har asuba, ba wani abu za ka dauka ka ce wai ka kwatanta shi wai yana daidai alqur'ani ballantana fi shi. Subhanallah, hadha buhtanun azim. Ina fatan fahimta. To nan kuma akwai wani abu da Imam Al-Auza'i yake kanta da mu, ya kamata mutane su fahimta sosai, shine ko daga abu ya zo da falala, ana so sai ka kalli yaya shiriyar salaf take akan shi. Me ma'anar shiriyar salaf? Yaya su suke aiwatar da abu. Salaf tun daga annabi da sahabbansa da tabi'ai mun sha faɗa su waye salaf, dan kanka kallo na ustaz a garinku mai daggagen wani lokacin su ne salaf. Mai wa ya ji ya bata maka rai, ka bashi kudi ya ci amana ka watakila, ko yau mata ka ko kuma ka daura mai aure da ya ya ci mutuncin ta, misali ko ba haka ba, kace kaga irin salaf din? A'a, in an ce salaf yawa ka sani shine annabi da sahabbai da tabi'at tabi'ina. Kun fahimta? Kuma su salaf Allah ya lamince mana biyya gare su, kuma ya wajabta mana biyya gare su. Kun gane? Ya lamince mana ya rabu sabar biya, dan Allah kai ya ce radiyallahu anhum wa radwan. In ka kalle su gaba ɗaya Allah ya ce ya yarda da su, kuma sun yarda da shi. In ka kalle su Allah ya ce man shaqqa rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah ke cewa duk wanda ya tsaga kara da manzon Allah, manzon Allah ya dama shi ya hagu. Ga annabi ya ce kaza, ce to ni ina ganin fa kaza. Ina fata kun fahimta. Ko kuma anya kaza din nan kuwa wannan tsaga tara da manzon Allah ne, raba gari ne. Kun fahimta? To man shaqqa rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, baya contact din ya zo masa, shiriyar karatun ya zo an bayyana mashi da shi. Kuma ya tabi ghayra sabilil mu'minin, ya bi wata hanya ba ta mu'mine ba. Ina fatan fahimta. Su hanyar mu'mine ba sa tsaga kara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan su ɗannan mu'mini ake cewa ta bi ghayra sabilil al-mu'minuna, ɗin nan da ake magana su ne wannan sahabbai a lokacin da ake magana, dan ba wani mutum a duniya mu'mini in ba su ba. Idan mutum ya bi wata hanya ta su ba ta su ba ko, Allah ce to wallahi ma ta wala, to wannan ya ɗewo kanshi dala da gauran dutse, kuma za mu haɗa shi da abin da ya ɗauko kansa, wa nuslihi jahannam mu sa shi a wata jahannam wa sa'ir masira, tur da ma'u jahannam ta makoma. A wannan aya tana nuna mana cewa bayan can Allah ya yarda da su, nan kuma Allah madaukakin sarki ya ce fito dole ne bin su. Idan mutum wata hanya ba hanyar salaf ba, to Allah fa ya nuna mana cewa ya dauko kanshi wani bala'i ne, kuma na hanyar shiga wuta. Su waye salaf? Annabi fassara mana su cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Mun kanta hadisin Bukhari, mafi alkhairin mutane sune wanda suke tare da ni sai mabiyan sai mabiyan sune tabi'ai da tabi'i tabi'ina wannan sune qurun mufaddala ina fatan fahimci wannan abin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi wanda yake cewa jam al'umma sun kasu gida yahuda sun kasu gida 72 nasara 72 a 71 nasara 72 ko kuma za ku su gida 73 annabi ce dukkan tarkacen wannan kashakashan wallahi wannan hadisin akwai ban tsoro akwai kuma karantar da kai kai ka tsaya ka nemo kanka mafuta an ce kullu hafin nar illa wahida dukkan wannan karkaso gida wuta su tafi sai kwara daya sabai suka ce ya rasulullah suwaye wannan guda daya sai ce waɗanda suka wanzu akan abin da nake ni da ku sahabbaina alladina hum ala ma ana alaihi wa ashabi wanda suka wanzu akan abin da ni nake akai da kuma sahabbaina to waɗannan sune ba ƴan wuta ba wannan su ake cewa salafus salih ya kuwa kun fahimta dan haka bin salaf wajibi ne ba zabi bane ba wayin shiga kungiya bane ba gaba shiga izala bane ko shiga fitiyanu ko ahbabu wannan duk kungiyoyi ne daga dama ka shiga magana waka ka shiga amma bin salaf wajibi ne da waɗannan karatu da muke mu ina fatan fahimci wannan abu don haka to idan ka ga wani hadisi ko ga wata aya kana so ka aiki da ta ai kana buƙatar to kuma ka dirasa yaya su salaf suke akan wannan lamari din ina fatan fahimta shi ne ake cewa hadis salaf shiriyar magabata akan kaza ko a ce ka hadin nabi sallallahu alaihi wasallam shi sa al-imam ibn qayyim al-jawziya Allah ya ji kanshi da rahama ya rubuta mana wannan littafi mai kima ya sama shi kai ibn zadul ma'ad sai ce menene bai ce fi hadisi khairul ibad ba sai ce fi hadisi khairul ibad kan karamin hadisin sai kaga yana ce to ga yadda annabi yake kaza sai na ya kawo hadisin kuma yana maka aikace ga yadda manzon Allah ya aikata da abubuwa din nan sallallahu alaihi wasallam ina ba ta kun fahimta wannan ƙa'idojin ne waimanci ɗan uwa su fahimce su da kyau to dan haka yin zikiri bayan sallah katun qur'ani ya abu ne mai kyau qur'ani abu ne mai kyau sallah ga abu ne mai kyau amma ba haka shirye take ba kun fahimta salaf ba haka suke yi ba me suke yi zikiri kuma ba su ba daukan cewa yafi qur'ani ba Allah sa yan uwa sun fahimci wannan abun Allah sa mu dace to daga cikin fa'idojin malaki cewa bayanu anna dhikral madhkura li salatil maktuba cewa wannan zikiri da muka karanta na bayan sallah yana biyo bayan sallar farilla ne ko kenan ba a yi shi bayan sallar nafila dan wasu fahimta ko bayan sallar farilla amma ba a yi shi bayan sallar nafila sannan wala yu'akhkharu anha ila an tusallar ratiba ba za ka ce bar kana sauri ba bar ka gama sallar nafila da ake bayan salloli ita ce ar-ratiba saboda menene da kaulin annabi ya ce dubura kulli salatin bayan kowace sallah an fahimci wannan abun ko ba ka gama sallar nafila kace allahumma anta salamu minka salamu ba ka zama dan bid'a sai ka ce to menene bid'ar allahumma anta salamu ne babu kyau wa minka salamu ne babu kyau ina fata fahimta eh irin yadda dan bid'a yake mana ilzami ko ba haka ba kun gane in ka ce wa dan bid'a yana bid'a sai ce maka to salatin ne babu kyau kun lura mutum ya kewaye kalle ya ce Allahumma salli ala ya salati 100 yayi kaza in ka ce babu kyau sai to salatin annabi ne babu kyau la ilaha illallah jama'a kun ji ba nayi salati an ce da dan bid'a ina ba ta fahimta sai ya jawo maka abokan fada haka kur amma kai ba cewa kai salati ba kake ba kace amma yadda yake bid'a so yin abu ba yadda manzon Allah ya zo da shi ba kuma yadda annabi ya zo ba kuma shirye manzon Allah ba yana mai da shi zama bid'a dan haka idan ga musalla fa la kace Allahumma antas salamu minka salamu tabarakta ya jalal kim sai mun ce maka kai kawo bid'a a cikin addinin musulunci in kace to a to wane ne babu kyau a ciki sai mun ce Allahumma antas salamu shine salamu minhu salamu amma ba haka yake a shirye salaf ba jama'a ina fata kun bace wannan abun kuma mun ji cewa bin su menene wajibi ne mallan sai yake cewa wa minha malaki daga cikin fa'idojin zamu karanta hadisin bayanu anna adbarus salawati awqatun fadila akwai bayan cewa bayan salloli lokuta ne masu falalla yurja fiha ijabatu da'awat wanda ake fatan amsa addu'o'i a ciki wa qabulu wa qabulu ta'at wanda ake fatan kuma a anshi sauran da'o'i da mutun zai ga Allah wa yasilu biha mut'adiha ila darajatil aliya wanda wanda yake wa'annan ibadu zai samu daraja madaukakiya wal manazil galiya da masaukaiya masu matukar tsada ina fatan fahimta to Allah samu dace to wannan wajen kunkunci ku ji abin da malaki ke cewa kenan bayan salloli da za a na farla mun lokuta ne masu falala waɗanda ana fatan menene ijabatu da'awa ana fatan ansa addu'o'i a ciki ina fatan fahimta so a wannan matsala malami sun kasu gida-gida kan shin ayyin na addu'a bayan an sallame sallah ko ko ba za a yi ba ina fatan fahimta akwai wanda kai tsaye suna ganin ba za a yi addu'a ba bayan an sallama sallah daga cikin su akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harran ina fatan fahimta cikin majmu'ul batawa na majalisa 22 ba na manta ba ya tattauna matsala din yana gan cewa a'a ba za a yi addu'a bayan sallah ba akwai wanda kuma suna ganin ayyin addu'a din bayan sallah din musamman irin su Ahmad bin Hanbal irin su kuma Sheikhul Abana Mal Nasir Albani Uthaymeen da bin Baz da sauran malamai ke cikin yanzu amma akwai tafsilat ina ganin bari mu kanta wani bahafi da Mal Al-Arab Ethiopia kawo shi a cikin wannan littafi nasa amma can ba za ka koma mai littafin a cikin shafi na 180 daidai da 1 shafi 181 ku yi hakuri mu bin matsalolin nan za mu bi shi a hankali iban daya dalili saboda kakkai abu a bisa jahilci kuma za ka iya samu tana dauko wannan rikicin ka ji ana tahani a social media akan wannan abu ina fatan kunce wannan abu yawwa kuma wata kila kama ya gabata ma ka ji wasu hayane da yawa akan wannan matsala din Malam Ali Adam Al-Ithubi ke cewa ko ko Muhammad Ali Adam Al-Ithubi ke cewa al-mas'alatu rabi'a a wannan shafi yace mas'ala ta hudu fi hukumi du'a ibadatu salati al-maktuba hukuncin addu'o'i bayan an sallama sallolin farilla Maliki qala al-imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala al-imam Ibn Rajab al-Hanbali Allah ya rahama yake cewa istahabba aidan ashabuna ya'ni al-Hanbaliya yace hawa yau mutanen mu ɗan mazhabin Hanbaliya sun so wa ashabu Shafi da mutanen mazhabin Shafi'iyya addu'a iqaqiba as-salawat sun so an ga addu'a bayan sallami sallah wa dhakarahu ba'du Shafi'iyya ittifaqan wasu cikin Shafi'iyyun cikin Shafi'i yake cewa ittifaqin mazhabin ne cewa an so yin addu'a bayan an sallama sallah wastadallu bi hadisi Abi Umama sun kafa hujja da hadisin Abi Umama radiyallahu anhu Allah kara masa da kale ce qila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu du'ai asma'u wacce cikin addu'a ce tafi saurun amsuwa a wajen Allah madaukakin sarki qala sai yace jawful layli al-akhir cikin duhun dare na ƙarshe to sanda ka tashi addu'a ba wani lokaci zaka yi ba irin wannan lokacin cikin duhun dare na ƙarshe wa dubur salawati maktuba da bayan salloli na farilla akhraju al-imam ahmad wa tirmidhi wa hasanahu imam ahmad ya fitar da hadisin imam tirmidhi ya fitar da hadisin kuma ce hadisi mai hasan wannan shine hujjar ɗan hanbaliya da ɗan shafi'iyya da suka ce za a yi addu'a bayan an sallame sallah wa akhraju al-imam ahmad wa abu daud da wannan sa'i bi isnadin sahihin hawai imam ahmad da abu daud da imam an-nasa'i sun fitar da isnadi ingantacce an uqbata bin muslim da qubat bin muslim an abi abdurrahman al-hubali daga abi abraham al-hubali an sunabihi daga as-sunabihi an mu'ad bin jabal radiyallahu anhu daga mu'ad bin jabal Allah kara masa da annan nabiy sallallahu alaihi wasallama akhadha bi yadihi yawan cewa tar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa thumma qala sannan sai ce ya mu'ad yace ya kai mu'ad inni la uhibbuka lalle ina kaunarka tirka shi wannan mutum ya more mala annabi muhammad ya kama hannunka yace ina son ka ina fatan fahimta kaga mutum ya ga morewa kenan ko kaga wannan kuma kaga in shiya dake cewa saboda annabi ya ce inni laudiyan rayata hadisi mun bukhari makon da ya gabata laudiyan rayata ga da rajulun yuhibbuhullahu suka ce wannan fallaci a sayyidina Ali ba shi kade kade ta da wannan kalmar ba. Yanzu gashin mun kanta annabi ya ce wane mu'adhu inni la uhibbuka la mutawkin ko kuma sai la muqasib lalle ina son ka ya kai mu'adhu jama'a na fata kun fice wannan abu to yace inni la uhibbuka dan haka ina kaunar ka ya kai mu'adhu fa qala hu mu'adhu sai mu'adhu ce da manzon Allah bi abi anta wa ummi ya rasulullah na baka fansa uwata da ubana ya manzon Allah wa ana uhibbu ni ina son ka qala sai ce usika ya mu'adhu annabi ce ya mu'adhu ina baka wasiya la tada anna fi duburi kulli salatin bayan kowace sallah kakkai saki da wannan abin zan gaya maka anta qul kan ga fadan cewa allahumma inni ala dhikrika ya allah ka taimaka min wajen ambatanka da tunaka a zuciyata domin azzikiru akwai kalbi akwai lisani ina fatan fahimta sannan kuma akwai jawarih shine a baki zuciya kana tunani da allah bakinka ambata to kana roƙon allah ya taimaka allah ka taimaka mu akan ambatanka wa shukrika Allah ka taimaka mu wajen godiya gare ka wa husni ibadatika da kyautata bauta gare ka annabi ya ce mu'adhu haka qala sai ce wa awsa bi zalika mu'adhu as-sunabihi mu'adhu zukantar dalibin sa as-sunabihi shi ma sai ce to ni ma ina son ka dan Allah kakka saki da wannan addu'in kai ma ka ringa yi wa awsa as-sunabihi shi ma as-sunabi da ta kanta nashi dalibin shine abu abrahaman ya kada da abu abrahaman sai ce usi wa awsa bi abu abrahaman uqba ibn muslim mana hadisi ya zama yake na cin musallal hadisi ya zama musalsalin ko qul ma ala wasfin ata mithlu amma wallahi amba al-fata ina fatan fahimta to kaga kyan misalin hadisi musalsal kenan to wannan hadisi da malai kawai yana ishara akan mene annabi ya koya mu'adhi addu'a bayan sallah kaga wannan yana ga cin dalilan ɗan hanbaliya da shafi'iya na cewa ayin addu'a mene bayan ayi sallama wa qala ta'ifatu min ashabina wa min ash-shafi'iyya ibn rajab al-hanbali yake cewa wasu daga cikin mutanen da kuma ɗan shafi'iyya suka ce yadda ul imamu lil ma'mumina liman zai addu'a kun fahimta lil walil ma'mumina zai addu'a gare shi da kuma ma'mum akiba salatil fajri wal asr bayan an gama sallar asuba da bayan an gama sallar al'asr li'annahu la yutanaffalu ba'dahuma saboda ba nafila bayan waɗannan salloli din kaga liman ya tsaya na ce ko ce salati goma allahumma kaza yana tai ba zai dauki hankalin waɗansu ba kenan wa zahir kalamihim annahu yujhar kuma zahir maganar su shi liman zai bayyana da addu'a shi ne wa yu'minuna alai su kuma musun ga cewa amin wa fi zalika nazar ibn rajab al-hanbali sai ce amma fa akwai abu lura a wannan maganar anya wa qad dhakarna haditha du'a an-nabi sallallahu alaihi wa salati jahran ai mun ambata muku addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan sallama daga sallah a fili wa annahu la yasihhu wa lam yasihha fi dhalika shay'un an sallam kuma cewa shi annabi da yabe wasu ba wasu amsa sannan kuma bai inganta ba kuma fau ba zai inganta ba a ce arwaito cewa wani cikin salaf yayi addu'a matsayin shi na liman ba mu suna ansa ba a samu wannan ba wal manqulu an al-imam ahmad abinda aka rawaito daga imam ahmad annahu kana yajharu ba'd adh-dhikr akba salati cewa ahmad yana baina da zikirin sa wata bangare bayan ya gama sallah kama allahumma anta salaminka salamun tabarakta ya jalla kin yana baina shi summa yasirul baqi sauran kuma sai su asirrace wa yaqilu tasbiha wat takbir wat tahmid sirran idan zai wannan tasbihi da takabba wannan tasbihi da ake bayan sallah da tahmid da kabiri asirrace yake waye da usirran kuma annabi imam amri yana addu'a asirrace ne ina fatan fahimta kun gane abu wato zai ɗan hanbaliya sun dauko ta mas'ala cewa za a iya liman yana addu'a ana amsawa haka in shafi suka fa akan wannan abu musamman mene bayan asuba da bayan asar to amma shine malaki cewa to wannan fa aikin annabi shiriyar annabi akan haka take ba shine hadin nabi sallallahu alaihi wasallam shiriyar manzo Allah baka take ba sannan kuma shiriyar salafus salih hadith salaf baka haka take ba ba a samu ba inji ibn rajab al-hanbali ba kuma za a samu ba sai in ka san wa ibn rajab za ka gane mukima wannan magana din yace ba a samu wani daga cikin salaf ya taba sallah matsayin shi liman yana addu'a wasu na cewa amin ina fata mun fahimci wannan abun ballantana ma a ƙara da cewa akan ta falqid nas kafa 13 akan ta kaza Allah sai in wasu na fahimta wannan abun mallin sai ce wa min al fuqaha man yastahibu lil imam ad du'a al ma'mun akwa kulli salatin yace malaman fiqhu a cikin akwai wanda suke ganin cewa yana da kyau limayin ga addu'a bayan an gama sallah ga mamu walaysa fi dhalika sunna Ibn Rajab ce amma fa wannan bashi da madogara daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala atharun yattaba'u sannan babu wani athari wanda za a dogara gare shi a bi shi daga cikin maganar tabi'a da sabai kenan in ta kalam Ibn Rajab al-Hanbali wannan shine karshen maganar Ibn Rajab al-Hanbali bai tasarrufin ta duban sharhin Sahih al-Bukhari qala al-Jami' afallahu anhu shi professor Muhammad Ibn al-Arabi yake cewa hadha alladhi qalahu al-imam Ibn Rajab wannan magana Ibn Rajab ya faɗa ta haqiqun nafisin jiddan tantance magana ne mai kima sosai wa hasiluhu annahu yusahabu dhikru wa du'a'u akiba salawat zancen dai a dunkule shine an so yin zikiri da addu'a bayan salloli al-maktuba na farilla wa anna dhalika min hadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadis salaf kuma yin haka yana ga cin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shiriyar salaf ne wa in karihu ba'dhum koda wasu daga cikin malamai suna ganin haka ba daidai bane kamar Ibn Taymiyyah kenan walakin la wajaha lahu sai dai babu fuskar da zai dogara akan haka din faqad tabbatat bihi ahadithun kathira hadisi masu sun tabbata akan haka kafin mu dora akan shi abin dalabi ke tinkara akan shi shine wannan kun cewa baya halasta ba daidai bane yin addu'o'i jama'i ko dai mu fara shi ne mai ce jama'a ku daga hannu zamu addu'a Allahumma kaza 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 bayan an gama sallah wannan bid'a ne jama'a bai daga cikin shiri'ar annabi bai cikin shiri'ar salafus salih in kuma akwai hadisi kwara daya a kawo mana ina fatan fanci wannan abu dan ba zai yi ba in shiri'a ce arje annabi ya kasa yi al'ummarsa dai kenan ina fatan fanci wannan a samu tabbacewa wannan bid'a ce kare a cikin addini to abinda shi ma nake so tafi ahead akan shine maganar yin addu'a yin zikiri da addu'a bayan sallah shine sai ce an samu daga cikin shirin manzon Allah yana zikiri bayan ya gama sallah sannan kuma yana yin addu'a bayan ya gama sallah sai ce saboda ne sai masu yawa zuwa min ha daga cikin hadisan yace hadithun Mu'adh bin Jabal al-Madhkur akwai hadithun Mu'adh dan Jabal wanda ya riga ya gabata shine Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika kaga wannan ibada ce an fahimta ko wa min ha daga cikin akwai hadisan ma akhrajahu al-musannif rahimahullahu ta'ala an al-bara'i radiyallahu anhu qala shine hadisin da imam muslim fitar da shi daga bara'a dan azu Allah kara masa da yace kunna idza sallaina khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance idan muke sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahabbana an nakuna an yamini muna so mu zauna a dama da shi ya qabilu alaina biji saboda yana fuskanto mu da fuskarsa qala sai ce fa sami'tu yaqulu watan sai naji manzon Allah yana cewa rabbikani azabaka yawma tab'athu ibadaka kenan ku autajma ibadaka ya Allah ka tsare daga azabaka ranar da zaka tashi bayan ka ko kuma ranar da zaka hada bayan ka a waje guda daya Allahu akbar jama'a in ya zan manzon Allah yana yin wannan abu an ji shi yana gama sallah ne yana addu'a cewa ya Allah ka tsare da azabaka ranar da zaka hada bayan ka a waje guda daya don Allah da ni da kai kuma abu wannan babu zama ina muka ga lokacin hutu da kuma cewa mun shantake har annabi in zai bacci na wannan addu'a da Allahumma qurabbi qini azabaka wa tab'afu ibadaka Allah kyauta to wannan kuma yana nan mana menene a fili manzon Allah ya wannan zikirin kenan koi wannan addu'a din ko wa min ha daga cikin hadisan dai ma akhrajahu an-Nasa'i fi sanihi an Ata ibn Sa'd to a dunkule dai haka mallan ya ci gaba da kawo wannan hadisi ga sunan masu yawa waɗanda suke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a bayan ya gama sallah wal hasil mallan a can kace ce a dunkule dai anna du'a ba'da salawatil maktuba mustahabun yin addu'a bayan sallolin farilla abu ne mustahabi lil adilla kace saboda dalilin suka gabata wa qala al imam bukhari ko fada cikin littafinsa kitabu da ake cewa babu du'a'i ba'da salati babu dai bayani addu'a halalci addu'a bayan an gama sallah qala fil fatih ibn rajab ibn hajar al asqalani fada cikin fathul bari wa fi hadhihi tarjama raddun ala man za'ama anna ad-du'a ba'da salati la tushra'u aw la yushra'u wannan babi da Imam Bukhari kullah raddi ne ga wanda suke cewa ba a shar'anta yin addu'a bayan an salama sallah ba mutamassikan bi hadithin ladhi akhrajahu muslim saboda ruko da hadisin da muslim fitar da shi mirwati abdullah bin haris narwati abdullah dan haris anna aisha radhiyallahu anha daga aisha Allah kara mata yadda kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza sallama idan sallame sallah la yathbutu illa qadar ma yaqulu allahumma anta salamu minka salamun tabarakta ya zal jalal ikram allahumma anta mun fassaron abu kun fahimta wannan hadisi ya taba cewa annabi aisha ta rawaito hadisi cewa annabi ne sallame sallama to ba dadewa ke a zauna ba sai gurgurdan abin da yace allahumma anta salamu minka salamun to amma fadin da cewa la yathbutu illa qadar ma yaqulu allahumma anta salamu minka salamun me yake nufi tukuna yana nufin kada a zikiri kada addu'a kun fahimta to wannan ishi ne ɗaya daga cikin madogaro suka ce ba za a yi addu'a bayan an salama sallah ba kenan to amma me fasara shine malaki cewa wal jawabu amsa akan wannan magana annal murada bin nafil madhkur abinda take nufi da kurrata a cikin hadisin nata shine nafi istimrarihi jalisa ala hayati shine kore ci gaba da zaman manzon Allah a yadda yake bayan ya gama sallah din kun fahimta qabla assalami kafin ya sallama din illa bi qadari ma dukira sai gurgurdan abinda aka ambata kuma wannan shine sunna dama idan limai gama sallama zai zauna daidai inda yake ce ma astaghfirullah 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 allahumma anta salamu ka salamu tabar yana kan ayin da yake haka zai wannan addu'a din shine Aisha take kore cewa to baya zama irin wannan a daidai wannan lokacin sai gurgurdan abinda ya faɗi wannan allahumma anta salamu ka salamu tabar ta zalla al-ikram din malam ke cewa fa qasabata annahu kana idza salla aqbala ala ashabi inda gane baka take ni ba shine ai ya tabbata kuma in ye sallama yana wuga kuma ya zauna kallon sahabbansa hayi amsa fatoyi kuma kun fahimta ai fa yafmalu ma warada min addu'a ba'da zalika to sai a dauki hadisin da ruwa suka nuna cewa ana addu'a bayan sallah a bayan kenan in annabi ya jiyo din kenan ala annahu kana yaqulu ba'da an yuqbila 'ala an-nasi cewa annabi yana wannan addu'o'i ne bayan ya fuskanto mutane ina fatan fahimta to bar mu yi wata magana malam ke cewa qala al-imam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala fil hadith an-nabawi ibn qayyim yana fada a cikin littafinsa al-hadith an-nabawi shine yana fada da zadul ma'ad da kenan yace wa amma du'a'u ba'da as-salam min as-salati mustaqbila al-qibla yin addu'a bayan an sallame sallah mutun na kallon alqibla musamman liman sawa'unil imam wal munfarid wal ma'mum musamman daidai ne da liman da ma'mum da wanda kuma shi kadai yake ba kowa yabo ma falam yakun zalika min hadin nabi sallallahu alaihi wasallam aslam yace hakan bai daga cikin shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali kuma ji ibnu qayyim ko cewa yin addu'a kana fuskantar al-qibla kana gama sallah ka daga hannu ka ce kaza ko ma ka daga hannu kai addu'a din ko kai kare ko amamu ko aliman yace haka ba shirin manzon Allah bane wala ruwi anhu bi isnadin sahihin ba a ruwaito haka ba da isnadi ingantacce wala hasanin ko kuma hadisi hasan wa khassa ba'dhum dhalika bi salatil fajr wal asr wasu cikin malamai sun kebance halastin yin addu'a kamar da muka ji a baya cewa kai limamai su ansa bayan sallar al-asr da magarba asuba da al-asr walam yaf'alhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam amma fa annabi wannan abun ba wala walal khulafa ba'da haka ne khalifu bayan shi ba su haka ba wala arshada ilayhi ummato kuma bi shirin al-umma sun yi haka din ba wa inna masihsanur ra'ahu man ra'ahu kawai dai wanda yake wanne ya ga cewa abu ne mai kyau kawai sai ga ai haka din iwadan minas sunna ba'daha saboda ya canza ya zama madadin sunna bayan haka din kalisi ce wa amatul adiya almutalliqa bis sala kusan dukkanin addu'o'i da suke da alaka da sallah inma fa'alaha fiha annabi yana addu'o'i ne a cikin sallah din kafin sallame wa amara biha fiha kuma annabi ya umarci da addu'o'i ne a cikin sallah din kalisi ce gaba da cewa wa hadha huwa al-la'iq bi halil musalli wannan shine dace da halin mai sallah fa innahu muqbilun ala rabbihi munajihi domin ya fuskanci ubangiji a cikin sallah yana gana da Allah fa idza sallama minha idan ya sallame in qata'at al manajat kuma gana ta yanke kenan wantaha mawqifuhu wa qurbi mawqifuhu wa qurbuhu sai da ma matsayinsa kusan da kusancin da Allah ya yanke kenan fa kaifa yatruku su'alahu fi hali manajati to taya mutun zai bar roƙon Allah madaukakin sarki a halin da suke gana da Allah wal qurbi minhu da kuma kusanci da shi wa huwa muqbilun alai alhalin Allah bashi saurare summa yasalu idan sarfa an sannan kuma sai bayan ya salame sannan ce zai addu'a ina fata kun fahimta kun gane falsafar da ke cikin karatun shi ibn kayyim da malamin shi ibn taymiyya sun gane to ai tunda kana sallah an ce almusalli to yanzu zaka yi tsakaninka da Allah misali suka ce wai kaman shugaban kasa kira ka ganawa kana da bukata kun zo ya baka saurare sosai ya baka kunnuwa kana da bukata zaka roke shi a lokacin ne koko sai ka bar fada an gama tattaunawa tukuna ina fatan fahimta shine falsafar da shi malam ibn kayyim ya kawo akan wannan abu da ko malamin sa cewa a ai tunda mutun na gantu inda haka ne kamata duk addu'ar da kake da ita to ka shiga a lokacin da kuke ganawa da Allah din ma'ana duk addu'a zaka kai ta a cikin sallah kafin ka sallame sallah din wannan shine abin da ibn kayyim ya faɗa sai malam yake cewa to summa qala sanan da ibn kayyim yake cewa walakinnal adhkaral warita ba'dal maktubati sai dai zikiron da suka zo bayan an gama sallar farilla yusahabu liman atabiha an so ga wanda yazo ya aikata wannan zikiron da ake bayan an gama sallah ayusalliya ala nabi sallallahu alaihi wasallama ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba da an ya furga minha bayan ya gama zikironi din ina fatan mutane suna tare da ni ma'ana yanzu yazo ya gama Allahumma anta salamin ka salamun tabarakta ya zaka la ilaha illa anta mukhlisul hudin dukkai subhanallahi subhan duk ka gama sai mun kame shi to nan an so sai kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waye da ubi masha sai kai addu'a kuma da abin da kake so a lokacin waye kunu da'ahu akiba hadil ibada athaniya sai zama yanzu addu'ar sa imidi bayan gama wannan addu'a ta biyu ne ta zikirori ba bayan sallame sallah ba wahiya malice wahiya dhikru lali kaunihi hiyal dubur salati yace wannan shine zikiri ba wai dan ya gama sallah ba ma'ana yayi addu'a ne bayan ya gama zikirin nan wanda ibada ce mai zaman kanta ba wai sai yayi ne saboda an ce ayi addu'a bayan dubur salati ba wannan shine abin da Ibn Qayyim faɗa in kullu da kyau me zan fita shi a cikin magana Ibn Qayyim wa zai mun so madin abin da ya faɗa adon kulin na'am na'am sallallahu alaihi wasallam na'am ba ka hada ba to kun ja wani malai fada haka ne to wai zai kara ya abba qatada na'am na'am eh na'am 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 yawa na'am na'am barakallahu fik haka ne abun yake in kun fata abin da kamar magana Ibn Qayyim cewa addu'ar da yake inkari ba za a yi bayan sallah shi daga cikin shida salam shine da ka gama sallah amma inda bayan ka gama zikirorin ka ne to kana da maka addu'a din yace ma har sai ka ƙara da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ina fata kun fahimci wannan abu Allah samu dace haka ne ka faɗa haka abin da Ibn Qayyim Jawziya yake faɗa kenan kun fahimci wannan abun ko to wallahi musta'an ina ganin bari mu takaita magana tunda kun ji daga maganin su masu wanda suke faɗa cewa eh da wanda suke ganin ba iya yi wannan magana Ibn Qayyim tana wakiltar masu gan cewa ba iya yi to amma akwai ta magana Ibn Rajab ya faɗa shi ma dan hanbaliya ne zan ga muku shi nake cewa wa fahima kathirun min laqinahu min al-hanabila da yawa cikin wadannan makaru cikin yan manhabal hanabila sun fice anna murad ibn qayyim nafi du'a cewa manufar ibnu qayyim a wancan katin shine cewa ya kora addu'a gaba daya ba ada salati mutlaqan bayan sallah kai tsaye walaysa kadhalika yace ba haka abin yake ba fa inna hasila kalamihi annahu nafahu bi qayd istimrar al-qibla in ka kalma gan shi ya kore ne idan mutun yana zaune a kallon al-qibla an fahimta ko wa iraduhu ba'da salami da yin addu'a da ka gama sallama wa amma idan taqalabi waje amma idan mutun ya kauda fuskar sa au qaddama al-adhkar al-mashru'a ko kuma ya gabatar da zikirin da aka ambata in aka shar'anta fala yamtani wa indahu al-ityanu bidu'a hina idh da haka haka ba zai haɗa abin da yana shi kawo addu'a ya roki Allah madaukakin sarki a wannan lokacin in ta kalamul hafizi wannan shine ƙarshen magana hafiz ibn rajab al-hanbali Allah kara masa yarda wa huwa taqiqun nafisun jiddan wannan taqiqi ne wanda yake mai kyau kware da gaske Allah samu dace to a gurje wannan magana shine wannan magana kanu ka cewa akwai abin da sanin wannan dogon bayani akai shine akwai kuskure fahimta da nake gani akan matsalar sa wasu suna ganin kwata-kwata ma ko ya akai idan ka daga idan kai addu'a bayan an gama sallah to kai bid'a kawai ina akwai sun kai shi a matsayin mene a matsayin bid'a ina fatan fahimta yes akwai sur that is ma bid'a shine kace a wasu ka wakilci wasu su karanta kaza kai da liman ne kace su karanta kaza kai masa addu'a wannan dukkan malaman suna sun ittifaki akan cewa yin hakan bid'a ne ina fatan fahimta wannan abu waɗanda suka ce an sonya haka ba samo hadisi ko ɗaya ba kamar da malai ya faɗa ina fatan fahimta wannan abu amma yin addu'a bayan an gama sallah kamar yadda malama Nasruddin Albani ba nan ma cikin silsila da'ifa ya faɗa a daidai wannan hadisi din a cikin silsila sahiha daidai wannan hadisi na Abi Umama cewa a yana ganin Ibn Taymiya ko dai bai fanci hadisin bane ko kuma hankalin shi ya dauko amma hadisi sun tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin addu'a bayan an gama sallah sai al-Imam Nasruddin Albani kawo hadisin Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika da sauran hadisi da muka tace to kaga wannan cewa Annabi yana yin addu'a bayan mene bayan an gama sallah ina fatan fahimta to sai dai annan shi kuma Malam Nasruddin Albani ya kaiyade da cewa addu'a kada tayi tsawo ina fatan fahimta wannan abun yace kaiyadewa kada tayi tsawo kuma ya kwadaitar da ayi addu'a da abin da zo a cikin sunna din amma babu shakka babu abin da zai hana mutum bayan ya gama zikirin da aka ambata yana da bukata ayi addu'a din anan kuma Nasruddin Albani ya kara da wata magana cewa to me hukuncin kuma daga hannu a daidai wannan addu'a din ina fatan fahimta bayan an sallah nan ma suka ce to wannan bid'a ne gaskiya ne saboda ba a samu daga shiriya ba a rawato ba cewa manzon Allah sai da yake wayannan addu'o'i din yana daga hannu a daidai wannan lokaci din ina fatan fahimta don haka zaka yi addu'a bayan an gama sallah bayan ka kawo zikirori da suka tabbata ina fatan to babu laifi mutum ya addu'o'in sa ya roki Allah abin da yake bukata ba tare da daga hannu ba sai dai wata magana Nasruddin Albani a nan wajen wanda yace ma ina ganin to akwai abin nan dan ya ce idan sallar nafila ce ka gama zaka yi wa daga hannu kai addu'a din kuma ina fatan fahimta to har yanzu ina ta bibiyar magana ta auna cewa to me bambance farilla da nafila in har za a tabbatar da daga hannun bayan nafila ina fatan fahimta to me zai hana ita ma bayan farilla musamman umumi ya zo cewa inna Allah hayyun karimun ina fatan fahimta wannan abun amma abin da ke son tabbata a yanzu kafin in tabbatar da wacce magana da yake magana akai wajen daga hannun shine tabbaci da ya tabbata ana yin addu'a bayan an sallama sallah bayan an kawo zikirorin da ake bayan sallah ya halarsa ba wani abu insha Allah ta'ala Allah samu dace amma magana daga hannu na fi fahimta magana Nasruddin Albani cewa wannan zikirin da ake ba daga hannu kamar lokacin da ake addu'a liman yake addu'a in an gama karatu ko abin nan ba daidai bane wasu kuma su ga suna daga hannu an gama kamar ka tuna muna addu'a yanzu haka ko to ba a samu daga shirin salaf kuma dan ana mutane su daga hannu ba ina fatan fahimta wannan abun a abin da yake shine kamar sallar juma'a liman na addu'a shi ma ba a samu cewa mutane suna daga hannu ba duk malamai sun fadakar akan cewa ba daidai bane wayannan abubuwa din kawai dai babu laifin ka ce amin suka ce amin din ma ka fada a sarrance Allah samu dace wannan magana ta dan ja mun allo dan na san za ta ijin magana shi sai na wannan bayani din ga wannan bahasi a cikin wannan tafi na al-bahr al-muhit as-sajjad sharhi Muslim ibn Hajjaj, sannan haka Fathul Bari na Ibn Rajab al-Hanbali da Fathul Bari na shi wannan littafin na Malam Ibn Hajar al-Asqalani, haka nan Majmu'ul Fatawa na Uthaymeen da na Ibn Baz, haka nan Fatawa Littafi Da'ima, duka sun kawo wannan cewa na halaccin addu'a bayan an gama sallah din, amma ba mubasharatan daga sallah masallah ba, mutane su kiyaye. Allah sa an fahimta. Kuna ga lokaci tun da ana nuna mana yayi dan mu ƙara shi mu cike kasance shi lokacin insha Allah ta'ala zamu ja burki kuma ana bas. Na'am.
Wannan tambaya ta.
Na'am.
Sallar lafiya.
Na'am.
Idan mutum ne idan da sai yayi sallar lafiya. Ya zo addu'a saboda bayan wata rana ta zuwa na yi sallar lafiya haka.
Na'am.
Idan da bayan an kira sallah.
Na'am.
Sai
bayan ka an kira sallah ko ku banka da zaman na
bayan an kira sallah.
Na'am.
Sai dai na kira aka.
Na'am.
Sai kuma da mun kina addu'a.
Na'am.
Sai malami ya ce mun ina da dalili.
Na'am.
Akan wannan to ni abin da na fahimta.
Na'am.
Shine to da sallah ayi alheri ce ne.
Mm.
To shine ne kike tawassali da wannan abin da kake so ina aka.
Na'am.
Sai gaskiya malami abin da kai da fahimta ke.
Mm. To kaji ko? To kaji irin ta ba? Kun ga shi yasa na bude baki ne magana akan wannan matsalar. Saboda gudun irin waɗannan matsalolin. Saboda wasu idan suka je suka tsunto wata magana kashin ta wani wannan magana ta Ibn Qayyim ta zai tsunta rana daya. Ko kuma zai tsunci magana Ibn Taymiyyah kawai wannan gutsan wajen ba ta da sauran bahasosin ba. Sai kuma je yana wa'azi kawai duk ya in kai wasa sai ce ka kama kafari ma akan wannan abu. Saboda mutane suna da irin wannan gararin masu. To ziya zai zama bid'a bayan kuma gashi mun karanta cewa annabi yana addu'a bayan sallah ta farilla da ta nafila din. Malam mun karanta Nasruddin Albayna cewa wa a bayan nafila din zaka daga hannu din. Ina fata an fahimci wannan abu. So babu laifi in kai sallar nafila ka daga hannu kai addu'a din kamar da Malam Nasruddin Albayna din ya faɗa insha Allah ta'ala. Kamar da kace kuma aikin alkhairi ne kake abin nan. Sannan waccan falsafa da Ibn Qayyim kawai ni ban yadda da ita ba. Cewa waya za kai kana cikin sallah kana gane Allah ba kai addu'a ba sai da ka fita. To Allah ya kiyaye. Irin the same question da za a yi to me yasa annabi shi ma da ya kantar da wannan sai da ya gama sallah kuma ya Allahumma inni ala zikrika Allahumma aslih li fi dunya duka akwado shi ma manzon Allah ya abun za ka santa shi kenan. Da samu ta sai fahimta ta. Kun gane? Ai annabi an samu yayi addu'a bayan ya gama sallah. Ina fatan fahimta. To ba zai zama laifi ba akan haka din insha Allah ta'ala. Na'am. Mutum ma na sallah ya ce mutum zai addu'a da buƙatar sa da kuma wanda annabi ya zo da shi din. Ina fatan fahimta. Misali Allahumma qina azabaka wa tabassa ibadaka. Allahumma inna ala zikrika. Allahumma aslih li dinana. Duk wannan wanda annabi ya zo da su ne haka din. Ina fatan fahimta. To idan ka gama su kuma za ka yi zuwa ka daga kan yi addu'a kuma abin da kake buƙata nan wajen. Wa alaikumus salam. Na'am. Babu laifi a nafila insha Allah ta'ala. Wa alaikum salam.
Game da matsalar ta du'a wajen nema in ka ce za ka yi wani aiki na
hannu. Na'am.
Ya kasance buƙatar mutum ya ma ba za ka yi
kai albarkanci idan Allah ya baka kaza za ka yi kaza sai baka samu ba shikenan babu wannan nauyin akan ka. Allah samu dace. To Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi baina baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwil bi alaina masa'ib ad-dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa amsalina wa quwwatina ma hayatina واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.